Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin jirin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Majalisar Dinkin Duniya ta ce akalla mutum 110 sun fice daga birnin Rafah dake kudancin Gaza zuwa ranar Juma'a, yayin da dakarun Isra'ila da mayakan Hamas ke ci gaba da fada, hada da hare-haren bombardment da Isra'ila ta kara zafafawa a ciki da kewayen birnin.
The recent evacuation of the Gaza from the government of Israel linked to the military operation in Rafah.
Jami'i a hukumar kula da ayyukan jinkai na Majalisar Dinkin Duniya Georgios Petropoulos ne yake cewa kaurar da mutane ke yi na da alaka da hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a birnin na Rafah, inda mutum 110 suka fice daga inda suke samun mafaka, wadanda mafi akasarin su wannan ita ce kaurar su ta 5-6. Halin da ake ciki tattaunawar neman kawo ƙarshen yakin da kasashen Qatar da Masar ke yi ta gamu da cikas. Wani babban jami'in Isra'ila ya faɗa wa jaridar Washington Post a ranar Alhamis cewa zaman sulhun da aka yi na baya-bayan nan a Cairo bai kai ga cimma gaci ba, kuma Isra'ila ta ce za ta kai farmaki cikin birnin na Rafah da sauran yankunan zirin na Gaza kamar yadda ta tsara. Ko da ke babu wata alama da ke nuna cewa Isra'ila za ta kai cikakken samame birnin na Rafah, amma dai tana ci gaba da kai ɗan hare-hare da ta fara kaiwa a wannan mako. Yayin da yake jawabi a kwatan Majalisar Dinkin Duniya a New York, babban sakatare Antonio Guterres ya sake yin kira ga Isra'ila da shugabannin Hamas da su daure su cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a kuma saki mutanen da aka yi garkuwa da su. Masu shigar da ƙara a shari'ar da ake tuhuma tsohon shugaban Amurka Donald Trump a New York kan kuɗin toshiyar baki na shirye-shiryen sauraron bahasin tsohon lauyan Trump Michael Cohen da ya juya masa baya, wanda ake tsarin zai bayyana gaban kotun a ranar Litinin. An dai ta ambata sunan Cohen cikin makonni uku da aka kwashe ana sauraron shari'ar, wanda a da ɗan gani kashin Trump ne kafin ya zama babban shaida a wannan shari'a da masu shigar da ƙara suke so masu taimakawa alƙali su 12 su amince cewa Trump ya aikata ba daidai ba a tuhume-tuhume 34 da ake masa. Cohen dai ya jima yana cancantar Trump a dandalin TikTok yayin da ake kan shari'ar, duk da cewa masu shigar da ƙara sun nemi daidaina. Sai dai yayin da ya rage 'yan kwanaki, Cohen ya je gaban kotun don ba da bahasi ƙarƙashin alƙali Juan Marshall. Lawyer Trump Todd Blanche ya nemi kotu ta dakatar da Cohen kan caccakar da yake yi wa Trump. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar da tallafin gaggawa na kayan soji har dala miliyan 400 da za ta aika wa Ukraine daga rumbun makaman ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, wanda gwamnatin Biden ba ta buƙatar su halewa majalisar dokoki kafin ta tura makaman yakin. Wannan tallafi na uku da gwamnatin ta Biden take sanar da shirin tura wa Ukraine a gaggauce na zuwa ne bayan da majalisar dokokin ƙasar ta amince da tallafin dala biliyan 95, inda dala biliyan 60.8 zai kai ga ƙasar ta Ukraine.
We are confident in the Ukrainian armed forces and we are working around the clock to get them.
Kakaki a majalisar tsaron Amurka John Kirby ne yake cewa muna da ƙwarin gwiwa akan dakarun Ukraine, muna kuma aiki ba dare ba rana don ganin an aika da waɗannan makamai da sojojin Ukraine ke buƙata don su kare kansu.
Equipment, the tools, the weapons that they need to defend against these attacks.
Wannan tallafi na zuwa ne yayin da Ukraine take ta taga-taga a kokarin da take yi na daƙile ƙara kutsawa da dakarar Rasha ke yi cikin yankunan ta a ranar Juma'a. Hare-haren baya-bayanin da Rasha ke kaiwa na kokarin buɗe wani sabon filin daga a iyakar Ukraine da ke arewa musu gabashi, kamar da wani jami'in Amurka ya faɗa wa kamfanin jallancin labarai na Reuters a ranar Juma'a. Ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya kun saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
I'm masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Miliyoyi ce na a kasashen mu na
miliyan aka kai Najeriya kashe nan
iko Allah
da dare jiyar aka kashe aka so makar karan nan kai kai yakin wasa iri iri kala kala aka aka sa mashi wata riga ana tafiya da shi mutane suna ta ciwo
iko Allah
kaje
kaje da kare ya gata
kare da gata
haka
Allah Allah ya kai mu Allah ya sa Allah ya gatanta mu
amin amin mu ne haka Allah ba mu iko mu iya mu yi mu ɗan uwan mu ɗan adam
yawa shine shine Allah ba mu ikon karama mutane da kuma garin darajar su da dauka matakan da za a yi sai su ma su samu sa'ida in suka samu kansu a cikin yanayi irin haka kuma Allah ya ba mu lafiya
amin sama amin
to baba wannan waka da kai ake bugawa bako ne da muka ga tun makon da ya gabata muka yi wannan bakon amma Allah bai ba shi dama shigowa wannan wannan makon
Allah sarki
wato
abin
Nigeria dan Ghana
Allah sarki
to kai yawa irin ka haka da Nigeria dan Ghana ai bafa Nigeria kai ma kamar yadda kake
Allah sarki
dan New York
eh haka mazaunin Maryland
mazaunin Maryland shi ma haka zalika dan Ghana ne ai bafa Nigeria
haka
yawa to zuwa aljuma zamu je gidan da wakilin mu yayi dashi kafin mu kai ga haka bari mu mika ga to fata Nigeria da sada zumunci bari mu fara da wadannan auren riki baba da aka gayyace mu
yawa
muna taya iyalan marigayi babban limamu a masallaci a Kano gwani Muhammadu Zara da kuma Alhaji Hanniru Adamu Gwangwazo da ake malakari da Lale Kati wadanda za a yi auren ƴaƴansu Fidello Yusuf Goda da Abba da kuma amaryarsa Hajara Halliru Gwangwazo wadda ake malakari da Mama Hajju za a yi auren nan ne da ƙarfe 11 na safe a masallacin Wujilawa da ke kofar kudu a kan hanyar dan Agundi a birnin Kano to Allah ya sa an yi a dace ana ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin kuma amin to sai kuma gaisuwance murna ga iyalan Alhaji Umaru Kawu Zanuwa da na barista Abdullahi Jallo na daurin aure ƴaƴansu Muhammad Amin Umar da amaryarsa Fatima Abdullahi Jallo to Allah ba da zaman lafiya da zuriya tayyiba to sai kuma gaisuwar ta murna ga zababben sarkin zangon kuma sai Alhaji Sidi Abdulkadir Talsuhu tare da fadawansa da al'umman kuma su baki daya to muna fatan Allah ya sa a gama da jama'a lafiya da kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga sarkin farfara kuma sai kuma chairman na kungiyar sarakunan kansan na kuma sai wato Alhaji Musa Akambonga da sarkin zango mai rukun kwariya wato sarkin Musa wan Ashanti kenan Alhaji Ibrahim Abdulrahman Sambo da kuma Sheikh Abdul Wadud Harun Muhammad Atijani Zaimul Harkatu Tijaniya da kasar Ghana da ke zaune a birnin Kumasi da al'umman Kumasi duka da fata za a gama wannan shagulbuna lafiya
fata alheri da sada zumunci muna mika gaisuwar fata alheri da barka da cika shekaru ga Victoria Magic wadda ta yi bikin cika shekaru 60 sai Ishaya da matar shi Laraba Kure da shi Nehemia da matar shi ta Cindy Gata wadanda su kuma suka yi bikin cika shekaru 30 da aure gaisuwar fata alheri da jajintawa ga Newton James domin hatsari da kuma rashi da suka yi
sai gaiso fata alheri ga yan jarida TV Kabru da NAAD sai Professor Christy Best da Hadratu Tahmid da Husaina Akila Bashika da fatar an tashi lafiya
amin to sai kuma gaiso fata alheri ta bayyana huce daga Sani Muhammad Chindo Gwalkar Rufima Zaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace salam filin a bayyana huce ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga Hajiya Dada mama Masharar Bajaburi da Abba Danka Basho dake garin Kembu da malama Zainab malamar makarantar Bauchi wannan kuma na cewa assalamu alaikum filin a bayyana huce ina so ku mika min gaisuwa ta musamman zuwa ga mai martaba sarkin na kwaja Alhaji Ibrahim Muhammadu Kabiru mai karfi na hudu da kuma Dr. Aminu Sufi Sakwato da Alhaji Muhammad Shaba gwamnati Road Kaduna da Malam Nasiru Yusuf Abdullah da Malam Ibrahim Zakari da Honorable Bin Ibayya Shehu Tijani da kuma Baladaya shi na kwaja mai gaisuwa Abubakar Yahaya na kwaja jihar Kogin Najeriya na fatan dukkan tashi lafiya
to madalla kamar yadda muke fada kullum babu komai kike ka baka ga makasuwa da gaisuwa ta haka bari mu dire da wayannan kalilan kadan daga cikin waɗanda suka aika mana da sakonnin sada zumunci ta wannan hanyar sadarwa ta WhatsApp waɗanda a yau waɗanda lambar su ta samu shiga sun hada da Haddabi mai kwamfuta mai yama daga jihar Keba a Najeriya wanda yake so a mika musu gaisuwa ta alheri ta sada zumunci ga Hamza Adam A. Hamza Daura da Comrade Elias Yakubu daga wasifin Nusin da sai da makaranta Isa Jika mai saje toro sai Zaki so dangi zomawa da Abu Yelo mai kwamfuta sai Sani Da'u Alaska Tsatsun Burum injiniya mai gero kwanta gura sai Alhaji Bala dan garba ko asara rane ko dai to Allah ya sa ya fada ka dai da Bala sarki sabon gidan Kaliyal da Alhaji dan Asibi mai fitila mai yama sai Yusuf sabon doki dingi da Faruku Makahu Andare da kuma baban Wasila Bakwali da fatar an tashi lafiya
dan Najeriya ne kuma ni dan Ghana ne ta bangaren waka ne inda a bangaren waƙe da nake ni na ishuwa ni ina amfani da kasar Ghana saboda ina shuwa suna na Abba Jibril Abdulhamid Danda kuma waƙoƙi na yawanci duka a Ghana ne kuma inda ma nake waƙar a Ghana ne sai aka sha yanzu ne a bar shi a matsayin dan Ghana ne ni
masha Allah yau shi malamin ya shiga Ghana waƙi kudi da adama an gani
Ya sani na dai gidanmu ne ba wanda yake waka ni ba gadon waka ne ba irin abin nan da ake cewa wai taka hayi na tsinci kaina a cikin waka kuma na iya cewa tun kusan ina yaro ka san in ka jin wakokin wasu kana bi sai kuma na bi shigo ma jiki kai ma ka ji kana sa wasu baitittika kana bar da wasu nau'i na salo sai ka kai ma kusan kayi waka to tunda wannan lokacin da na fara fanta kaina a waka har kuma Allah ya sa lokaci yayi da muka zamanto a cikin mawaka har muka zo mun fara shiga studio ma muna lerawa muna bugawa amma ka ji kan bari a cikin wannan sana'a
ta waka kana jin to wannan katakan da banawa kamar tukiwa wajen siyasa wajen soyayya kai aiki wani ainihin salon waka ka ke
to salon waka ta ba zan ce ma ga salon da nake ba to amma zan iya cewa an ka ɗauki salon waƙoƙi irin na malam Bahaushe musamman magabatanmu za ka cewa salon waka ta kenan saboda ɓangaren waka ta ɓangare nake tafi ɓangare daban-daban musamman matsalar da ya shafi rayuwa nufin waka a kai zama da cewa rayuwa zaman lafiya ne siyasa ne wani fada ne na wani cuta ne izo gari abubuwa ne na matsalar rayuwa gidan haya ne zama da cewa dan adam da kuma har da ma bangaren wani soyayya akan taba da bangaren siyasa to amma waka da kusan matsalar rayuwa ta fita amali akan wannan yawa dan kaji wakoki na ga yawanci akan matsalar rayuwa ne da zaman da cewa wasu kuma wa'azi ne wani kuma fadakarwa ne wani nusantarwa ne wani kuma nishadi ne haka wannan bangaren makoki na kenan da
alaikun ka da yake can Najeriya ne aka haife ka daga can ne ka somo wa kunkure sai bayan da ka dawo nan gida Ghana ka somo wa
eh gaskiya ko a Najeriya na buga wakoki a kalla guda hudu zuwa uku kuma musamman ta bangaren yan siyasa akwai wani chairman shine wadanda na fara yi Maji Ahmed Gwambozo ana ce ma Alhaji Baba shine fara shiga studio na buga masa waka ta biyu kuma shi ne wani ɗan takarar gwamna na ne a shekarar 2007 ko bai mana salo sai gidan takai ɗan takarar gwamna Kano shi ma na ne na yi masa waka da kuma wasu waƙoƙi wanda suka shafi zamantakewa shi ma a can Kano na yi su aƙalla yin waka kamar guda hudu zuwa biyar a Kano sai na dawo Ghana na saka bada waƙoƙi na a wannan ƙasa Ghana din da
ba yawa gabaki ɗaya kai haka kai wakin kamar nawa
yanzu na ni aƙalla waƙoƙi na a basu da guda 30 ina da waka akalla za su kai guda 30 a yanzu wanda na buga su wanda wanda na rubuta ban kai ga bugawa ba
amma a cikin waken akwai wadda da mu ne cewa shi ne ya fi kama maka ne bakan da mu yanka
eh wakoki na dai gaskiya kowace tana kama min rai sai ce ko a nan Ghana wacce ta fi shiga bakin mutane dai wacce kuma ake amfani da ita a kallon gidajen radio gidajen television in za su shiri na siyasa yawanci za ga wannan wakar ana buɗe wannan shiri da shi na iya cewa da al'umma sun fi sani ta kuma an fi san ta na iya cewa kusan ita ce wakar da ni ma na fi so a wannan lokaci ne amma akwai su jiya wanda ina ganin sun fita ma daɗi ko sun fita faɗa wasu maganganu ne a guri na to amma da yake wannan ita ce shahara siyasa ba gaba ba ce na iya cewa to ita ce wacce na fi so.
To madalla ba
makaji nan da zan
san. Eh kwarai kuwa ya bayyana irin abubuwa da suke fuskanta musamman kalubale da fatan wannan al'amura za su inganta.
To baba duk da yake da ya faro bayani tilas da zabirki nan domin na ga lokaci ya fara hararar mu. To baba yau labarin da zan baka wani labari ne na mahaukaci da ake ce wai mahaukaci ne hikima wai
inda
haukan wani lokaci suna magana akan gaba wai waɗansu mutane ne suka yi suna tafiya a cikin mota sun yi nisa sun kai kungurmin daji shi ke na sai suka ji taya tana ta garo tana ta kakkaɗawa da suka sai direba ya ja a hankali sai ya tsaya da suka fita duka sai suka lura cewa ashe lototin motan tayar ne
ita
daga hudu daga cikin guda hudu da ake daura taya
eh
uku sun fadi sai saura guda daya ba gari kusa ba gari gaba ba gari ba kusa ba inda ake hange kuma sun tsaya har sun fi awoyi ba ko
yo Allah ko ba an fada saka mai wuya kenan
an fada saka mai wuya eh sai da sai rasa yanda za ci gashi kuma lokaci ba lokacin wayar sanuna ba ba
kira waya yo Allah
ne mata uku suna nan sun yi zugum sun rasa yanda za ci suna san sai ga wani maukaci maukaci in ka ganshi dai ka san maukaci ne aje shi ne ki daga tsira shi daga yake dai ka san fata ne shi ka san maukaci
eh wannan ba mai lafiya ba
to da kuma maukaci ya zo ya wuce su ya wuce ya sake dawowa ya wuce ya sake dawowa sai lura
akwai magana
abinnan
eh
a matsala yana kuma jin magana da suke shi ke nan da ya sake dawowa sai ya wuce da dariya yayi ta dariya ya
dora wuri
kuma har ya fada kasa yana ta dariya yana ta dariya sai ya ce inda a ce shi ne abinda zai yi shi ne zai kwance notin wannan taya daya ko ba ya kwance notin taya daya ko ba ya kwance notin taya daya sai zo ya hada ma wannan wanda notoci ya bashi haka zai yi ya kara bushewa da dariya ya kama hanya ya tafi sai shi ke nan an jima sai wani daga cikin sai ce kai
hanya
ba bushe da dariya ya bushe suka ce to wai dariya me yake duk ko kowa hankali ya riga ta shi kowa ya yi wata kama da shirin rake da za su suka ce wai ne yake kuɗi ya bashi dariya a cikin wannan mai na dariya a cikin wannan lamarin da suka ce kai zai ce ai mahaukacin na abin da ya faɗa yana da gaskiya ya ce duk awoyin da suka yi na ai in suka kwanta noti ɗaya za a bar sauran tarayoyin da notoci uku kana kuma wannan ma da aka abin ta samu noti hudu shi ke nan tafiya za
a kan da zai fita da zuwa cikin gari
I'm going to go to the house.
Shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.